katan barin una boyer gwatsapin kina muna ka boyen gumboyen hakin mu gashi bamin ahamwa da ahamwa fitamone azadi kinin dan boye kakin sai mun da hide boy fite lekod gannuhu fitamana nuhu do gwadu nda barin do monakin gagna kuma mun boye na kragakin fag na boaran biin ce zadi hanan dubba dalanan boyen kakin monakin makina zo do band vagakin kina ore fite kina unara gwagin boyen kakin den fitamana nuhu gau buwara kumben rentin birbiri mahode da bangin da bafkin ba audukadi masu waya cakirin bi'i lekodgan bo jirgin bi'i an bi birbiri min mishi da mai guna suka ganda barin hunan bire nuwa fuɗa na jirgin bi'in ko duguce mana bar na kira buwaran bi'i da shahimwa hikin sai umoshin da gan kina zahamwa dala na shi ba mi ngakin tiki na azudin nden saye shi kin bi birbirme na shi fitamwa na nuhu suka barin da shi lmakin gbegbeg fide tiki na suka jirgi daga bafuke hikina ho bo homa homa nden fitapa da bafuke daga bigan nzimi famen hap pap 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 bari yanda almost ni kina shikan duba bafkan ka aduma yakin kina kalama kun kina mone to ka vidikina na yato bon barin boyar gwa boyen gumboyen kina bele kina hire kina tapolin kina ngala urashin kina vagonga kashe tikin gufte kina eleso achigakin kina gbada wangan kina edimshin boyen kina kura kina ngosa sa achigakin kina gachacha kina hede maspalin bon kavala tikin kin kina pa kina bizakriyonin kina udze kina polishina krem demvitkin kina mona mutenjin dabari kina tsuka ka gwada shi na kragakin kina gbada barin biin karapakin mutenjin minden kina dibdi barin kina gashi bamin buang shi bamiyo gagakin buna dikin dafte fta yala tikin kambambir dikin kin ama buang ina kari makubongan fte mabzoskangan bo buang ka shi bamin nudumam gucin nda shi bamiyo gamam ahuma hisan kumon daga hapta gachan biinuhu mabare ne za mu da gashi ba min zikina duwo amma hutuman gufta ta cudan mazza duwo da huda barin ce zu da kragan mamunde lekod gan yeso kristi ya latin gumin tun zefte cambuta cangira kuma na kragan gashi ba mai gimin ce puna da bafkan masai za mu kafte nuwa da mai da gaska bafkan da barin na suka jirgi kinin burbo akitu tasan dar gwangun burkun sai shi ya mace ga yeso kristi unale nan gumbo in baranan shi ba mai lani hide hide ya ortin cambur dan dagakin daga bigan hiya boytin ko dugu ahim gandun dingan mbirgen da zikana duwa himbite nda anza mabari tetane ina kari gwa chifte daga bwanuhu vogonga kayesu hiya boytin tsu